سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم أكو غواتن رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو دائرة داريه دودة أربعين دائرة زامو تشيقبا دا تفسير القرآن من جرما عبين دي سوقة دقى سورة آل إمران zamu tashi aya ta 148 fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala yace lokacin da waɗannan bayan Allah suka ce ya Allah ka yafe mana zunubanmu da kurakuranmu da laifukanmu ka tabbatar da dugajuginmu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan duniya da kyakkyawan lada na lahira. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa. A nan wurin Allah sifanta duniya da thawabar duniya kadai thawabal akhira yace mashi wa husna thawabin akhira dukda a duniya ne a kaida ake da sakamako mai kyau da mara kyau wato lada mai kyau da mara kyau lada mai amfani da mara amfani to amma abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam yace thawabar duniya saboda ladan duniya mai gushewa ne to tunda ladan duniya mai gushewa ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su shi amma ladan lahira saboda shi tabbataccen mai kyau ne don a tabbatar da ladan lahira shine tabbataccen shine mai kyau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da husnu kuma annan saboda gajiyawan su kaga anan ba wani abu suka yi ba banda tuba da neman gafaran Allah da neman taimakon Allah to abinda Allah yake nema kenan dama Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yi shine mai iko shine mai tabbatar da nasara ga waɗanda ya so ya ba su nasara saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da masu kyautatawa saboda itirafin su da gajiyawan sun ci faɗi cewa ba za su iya ba sun gajiya sun nemi gafaran Allah daga zunubansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da kyautatawa yace wallahu yuhibbul muhsinin wanda mun sani shine kololuwan tukewan watan makamai a cikin addinin musulunci in muka kalle watan kamar yadda muka sani dai hadisin mala'ika jibrilu sananne a maqamul imani maqamul islami maqamul imani maqamul isani za mu samu shine matukan karshe wata maqami na karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da shi saboda neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shi kyautatawa kuma ya ishe shi matsayi kamar yadda muka fadi ji a hakuri ya ishe shi matsayi ha kyautatawa ya ishe shi matsayi ya zama sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake sifanta masu wato yake son masu shi ya isa mutum ya zama mai kyautata aiki kuma shi kyautata aiki wajibi ne akan kansa bawa ba zai ce ai Allah subhanahu wa ta'ala zan kyautatawa wanda ya kyautata mu koko zan kyautatawa mutum saboda wani abu da na samu daga wajensa a'a shi kyautatawa wajibi ne ibada ne mai zaman kansa kana kyautatawa ne dan Allah saboda haka sawa'un mutum ya kyautata maka sawa'un ya munta maka sawa'un yayi maka wani abu ko bai yi ba wajibinka ne kai akan kanka kyautata kyautata wannan sawa'un zuwa ga dan adam dan uwanka ne koko zuwa ga wani abu ne daga halittar Allah mai sana'a ne a wajen sana'ansa wajibinsa ne ya kyautata wannan sana'an nasa mai karatu ne a wajen karatunsa wajibi ne ya kyautata shi kyautatawa akan kansa wajibi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ce hadda ko zuwa ga wanda suka munanta shi yasa zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kyautatawa ko ga yana suratu al-ma'ida fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum kaga wannan yahudawa ake magana da nasara wanda suka munanta amma sai Allah ya ce fafu anhum wasfa inna allaha yuhibbul muhsinin sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni da kyautatawa zuwa gare su har akan wannan abubuwan da aka jera na munantawan nasu domin kyautatawa wajibi ne na bawa tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala yana son wanda yake aikatawa. A nan wurin kuma akwai darasi muhimmi da ya wajaba mu kalla. In muka lura a wajen yaki ne mutane suke kusure, amma Allah subhanahu wata'ala ya kira su sun yi zunubi. Saboda haka ashe zunubi ba sai a cikin gajiyawan mutum a cikin furudul ayat din sa ba, har a cikin kusurin bawa a cikin furudul kifaya, watan farillan da a ka'ida wajibi ne akan al'umma gaba daya, amma ba a sami wasu sun kyautata tsayawa da wannan farillan ba, to shi ma idan aka yi sakaci a ciki, Allah subhanahu wataala yana sifanta wanda suke kusuri a cikin wannan da laifi, kuma yana wajaba akan su su nemi gafaran Allah subhanahu wataala. Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الله سبحانه وتعالى يا قوادن دسوك إيماني إذا كوكا إبيايا كوكا إطاعة قوادن دسوك كافر شيء زاسو جوير دكو سمي دكو أكن دوغا دوغين كو سنزا سمي دكو susa ku juya ba ya ku koma tare da Allah ya kamar sun yi maganganu wasu ka ce in tuti alladhina kafaru abinda ake nufi ana nufin Abu Sufyan ne da jama'an sa wanda suka zo yaƙan musulmi a wajen yakin Uhud. Wasu ka ce a'a Abdullah ibn Ubay ibn Salul ne wanda ya juya da wasu daga cikin sashi ɗaya bisa uku daga waɗanda suka fito yakin Uhud, bayan an fito za a haɗu da kafirai ya kwashe ɗaya bisa uku ya juya da su suka koma Madina, sune Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa musu in tuti alladhina kafaru, wato yake faɗa marago mu'minai idan kuka yi biyayya ga waɗannan kafiran yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wannan duk da a zahirin su sun lafazta kalman shahada, a zahirin su musulmi ne a ka'idan shari'an duniya, amma a wajen Allah subhanahu wataala kafirai ne. Saboda haka duk da za mutum zai iya ce Allah subhanahu wataala ya hana mu kira su kafirai, ya hana ka kira su kafirai saboda kai baka san gaibu ba, kai baka san abin da yake cikin zuciyan bawa ba, amma Allah subhanahu wataala a wajensa mutumin da ya bayyana imani ya koye kafirci kafiri ne a wajen Allah subhanahu wataala, domin hukuncin Allah subhanahu wataala daban da hukuncin ka kai da baka da sani akan abin da mutane suka koyi. A nan wajen biyayya da ake nufi ana nufin biyayya cikin abin da yake sabo ga Allah subhanahu wataala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba yana nufin kawai sada zumunci ko biyayya cikin wani lamari na duniya wanda yake bai shafi sabo ga Allah ba, kamar yanda dai Allah subhanahu wataala yake ga mana akan ka iyaye wanda suka zama ba musulmai ba, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu wana ala wani wa fisaluhu fi amain an ishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبو داك أشي بيايا دا أكي نفشين بيايا أكن شركة الله سبحانه وتعالى بيايا أكن ساقوغ الله سبحانه وتعالى أما با كوان إرن بيايا كوان إرن سادا وابا ومن من الله سبحانه وتعالى يا يؤمر نيدا كوتا تاوى sayyidatuna Asma'u hadisin Bukhari mun san shi, sayyidatuna Asma'u mahaifiyanta Qatila ta kawo mata ziyara wani lokaci Madina, manzon Allah ta tambayi sayyidina Rasulullah tana da bukata a wajen tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mahaifiyata ta zo kuma tana da bukata, shin in sada zumuncin ta in taimake ta da abin kake bukata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am barri ummaki ko sili ummaki. Saboda haka ya nuna cewa ashe sada zumuncin iyaye, daga nan ma Allah subhanahu wataala ya saukar da ayat la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Saboda haka kyautatawa waɗanda suke ba musulmi ba abinda addini yake so ne, ga ta mun karanta a baya akan Yahudu da Nasara, kyautata musu a cikin rayuwar duniya da mu'amala da kyautata amalan su, duka wannan umurni ne na addini yake shine a cikin abin da yake sabo ne ga Allah subhanahu wataala. Wannan kam ba Yahudu da Nasara koko ba wani kafirai ba kowa da kowa ma ba za a yi ma'ala yayi Allah subhanahu wata'ala na'am balillahu maulakum
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله سبحانه وتعالى يتي الله سبحانه وتعالى شيني مجدنچن لمرونكو وهو خير الناصرين شيني مفي الخير ماسو تيمكو كوكو شيني ماي تيمكو اتبتتچن ماي تيمكو سبحانه وتعالى anan a fassarar wannan ayan zamu same shi a cikin hadisin Bukhari da Muslim a hadisin mai girma wanda lokacin bayan abin da ya faru a Uhud ya faru Abu Sufyan ya tashi a yayi kira cikin al'umma musulmi hal fiikum Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tujibuhu yace kada ku amsa masa suka yi shiru yace hal fiikum ibnu abi quhafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku amsa masa ya maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku amsa masa yace hal fiikum ibnu al-khattab sayyidina umar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku amsa masa al'umma musulmi lokacin suna cikin jinya kamar yanda muka sani suna cikin halin da suke ciki na jigata sai Abu Sufyan ya juya yace to ai shikenan a zo a juya tunda dai waɗannan da na ambata ba sa ciki ba sa nan sun rasu domin inda suna da raida sun amsa Sayyidina Umar ya kasa hakuri sai yace khifta wa khasirta kullu alladhi dhakarta ahya'un yasma'una duk waɗanda ka faɗa dinnan suna da rai kuma suna jinka ka tabi abin da kake so ba zai ba za ka same shi ba sai wannan abin ya fusata Abu Sufyan sai ya kama magana yana uluhuban watan gunkin huban ya daukaka nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku amsa masa suka ce ya rasulullahi da me zamu amsa masa yace ku ce mashi Allahu a'la wa ajal ku ce Allah subhanahu wataala shine mafi daukaka kuma shine mafi girma suka ce masa Allahu a'la wa ajal da yaji fusata saboda wannan abin da suka faɗa wannan kuma kamar yanda muka sani darasi ne na yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kishin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yadda da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowani yanayi a wannan yanayin da suke ciki lokacin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi magana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ai kale ba komai kar amsa musu amma da yaji an hada Allah subhanahu wataala da wani an yi shirka da Allah subhanahu wataala to annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to a amsa aka amsa Allahu a'la wa ajal to annan ne shi Abu Sufyan yake cewa su suna da gunkin hubal ko musulmai ba ku da hubal lana hubal wala hubal lakum wai sun suna da hubal ko ko musulmai ba ku da hubal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku amsa mai suka ce ya rasulullahi me zamu amsa masa da shi yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum ku ce Allah subhanahu wataala shine majibincin lamarin mu musulmai suna wannan yanayi na rauni suna yanayi na a zahiri kaman yanda dai aka sani a zahiri kaman an ci su da yaki amma a hakika mun fadi ba nasara akai akan musulmi ba to amma duk da wannan yanayin da aka fadi magana mare kyau a cikin janabin Allah subhanahu wataala duk da wannan yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatarwa mu'minai cewa har yanzu Allah majibincin lamarin su ne har yanzu Allah subhanahu wataala yana cikin jibintan lamarin su Allahu maulana ku kuma da kuke gani a zahiri kaman kun yi nasara la maula lakum ba ku da majibincin lamari shine balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin lalle Allah subhanahu wataala shine majibincin lamarin ku ko da a zahiri kun ga kaman ba ku yi nasara ba Allah subhanahu wataala ya tana dan muku nasara ne a bayan wannan nasaran kuma shine mafi alkhairin masu taimako masu daukaka sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala yace zamu sanya tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta saboda shirkan da suka yi da Allah akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar musu da hujja akan cewa su bauta gare shi ba, amma suka hada wannan abinda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta. Wa ma'awahumun nar, kuma makoman su wuta ne. Wa bisa mathwa zalimin, kaicho da makoma wanda yake na azzalumai, wato makwancin su. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sanulqi, galiban idan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan abin da yake aiki ne, to yana magana da nunin da Larabawa ke kiranta nunul azama. Wasu malamai suka ce abin da yasa ake amfani da wannan nunin ba wai saboda azaman bane kawai ko da yake dai nunul azaman ne, a'a, saboda sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da dama da suke da tasiri cikin wannan abin. Domin idan Allah subhanahu wa ta'ala zai kowane aiki, akwai sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da yawa. Sunayen Allah ba wani zatinsa bane, amma akwai sunayensa da dama kadimai ne, kidam din zatinsa subhanahu wa ta'ala, kamar yanda mawaki yake faɗi ra'adati sifati aina zati kama zati ra'adati sifati. To amma waɗannan sifat ɗin da yawa suna tattara cikin samar da wannan aikin. Sifan Allah Al-Qadiru, sifan Allah Al-Alimu, sifan Allah haka, sifofinsa da dama za su taru cikin samuwan abu guda ɗaya. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam, yake amfani da nunul jam a cikin ayyukan da suka shafi aiki. Amma abin da ya shafi magana akan zatin Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala kullum yana amfani da ifrad ne. Duk abin da yake ya shafi zati bai shafi aikin Allah subhanahu wa ta'ala cikin halittansa ba, to Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da ifrad. Ko da yake wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukan ma yana amfani da ifrad, kamar inni ja'ilun fil ardi khalifa da makamantan wannan, wallahu a'lam. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, za mu sanya tsoro, kamar yadda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa hadisin Bukhari da Muslim, hadisin riwayan Bukhari qutitu khamsan lam yutahunna ahadun min qabli, riwayan Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi, wani riwayan kuma qutitu sittan ko riwayan shi kuma lafazin Muslim. To a ciki dai wa nusirtu bir ru'bi masirata shahrin, Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya taimake shi da sanya firgici a cikin zukatan makiyansa tafiyan shekara guda. Wato idan ya nufi yaki da kafirai, tafiyan shekara guda, nisan shekara guda suna cikin firgici. Wannan kuma wannan ya faru har da su Abu Sufyan bayan wannan nasaran al-mutakhayyala, wannan nasaran al-maz'uma da suke tunanin sun yi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an bi kafirai, aka sanar da su cewa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan yana biyo ku, bayan har sun kai Amra'ul Asad sai suka arta a guje saboda nusirtu bir ru'bi dinnan. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya, kuma wannan nusirtu bir ru'bi ba wai abinda ake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wani firgita a zuciyar makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ko da munafukai ne masu bayyana musulunci suna koyi kafirci, ko da kafirai ne, mun ga mutumin da yazo ya dauki takobi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwance yana kishingide, sallallahu alaihi wasallama ya dauki takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rike takobin a hannunsa, amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ne mai taimakonsa, sai mutumin ya shiga rawan dari, takobin ya fada a hannunsa saboda firgita. Mun ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake watsa ƙasa a barayin makiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya rusa su, dalilin tsakuwan da ya yi baya watsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. To haka dai duka Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya firgici a cikin zukatan masu kinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anan sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, malamai sun yi maganganu, wasu suka ce to za a sanya ne a lokacin yakin Uhud ba a riga an sanya ba ko ko a dama an riga an sanya malamai suka ce a dama wannan tsoron firgicin an riga an sanya shi to amma abin da zai sa yi aiki ba za a ganshi ba wannan firgicin sai dalilin shi ya taso shi role dalili ne yake yi sai ya bayyana saboda haka tunda dalilin sa bai bayyana ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wataala ya ce sanuni ki watan zamu sanya za a sanya wannan tsoran a cikin zukatansu su waɗanda suka kafirce sanulki fi qulubil ladina kafar ruba bima ashraku billahi kasancewan sun yi shirka da Allah shi kuma kamar yanda muka sani addinin musulunci shine addinin fitra duk mutumin da ya bar addinin fitra ya sauka daga fitra to zai zama babu kamawa babu tawazun tsakanin zuciyansa da gabobinsa saboda haka abu kadan zai firgita shi kwatankwacin wannan kwatankwacin mutumin da yake zaune da iyalinsa kamar yanda malamai suke cewa idan mutum na zaune da iyalinsa a cikin falo wani ya kwankwasa kofa a asabinsa ba za su rikice ba zai tashi cikin kwanciyar hankali ya je ya bude kofa saboda mene saboda ya san cewa yana kan gaskiya amma da a ce misali yana zaune da wata wanda ba halattacciyarsa bane sai aka kwankwasa kofa wanda baya so ya gansu ya kwankwasa to anan zaka ga ya rikice ya fita daga cikin hayyacinsa ya shiga wani yanayi ya rude saboda rashin tawazun tsakanin zuciyarsa da jikinsa to haka kuma ko mutum ne yake fadin maganar da ba gaskiya ba to zaka ga irin wannan rashin tawazun din rashin kanewan rashin takamul din tsakanin zuciyarsa da jikinsa zaka ga yana cikin wani nau'i na rawan dari da makamantansu ko ko rashin watan yanayin rashin tawazun da tamasu kamar yanda malamai suke cewa idan mutum maganar da yake fadi ya zama mai gaskiya ne to baya bukatan wahalar da abaka zihniyarsa lokacin da yake bukatan yi magana in zai yi magana ba sai ya wahalar da kokolwansa ba domin abin da ya fada shekaran jiya ba zai saba da abin da ya fada jiya ba zai saba da abin da ya fada yau da wanda zai fada gobe ba dan haka zai rika fadi daga sajiyansa kawai amma idan ya zama ba daga ba mai gaskiya bane to kullum zai dinga gajiyar da kokolwansa yana kokarin kada wannan maganan ya saba dan yana kokarin ya tuna abin da ya faɗa jiya da shekaran jiya dan kar su saba da abin da yake son faɗa yau to duka dai wannan rob din na rashin imani Allah subhanahu wataala zai sa a zuciyar wanda suka hada Allah subhanahu wataala da wanin sa kamar yanda muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fudiltu alal anbiya'i bi sittin utitu jawami al kalim nusirtu bir ru'bi uhillat bi al ghanaim waji'lat bi al ardu masjidan tahura haka zuwa karshen hadisin watan dai Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya daukake shi da saka firgici da tsoron sa a cikin zuciyan mai abokan gaba mun ga yanda ya faru a Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa mutanen suna ganin shi suka rude suka dirka yarda fatanyun su da garman su na noma suna Muhammadun al-Hamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundari saboda haka ya tabbatar cewa wannan dalilin nasarar musulmi ne alhamdulillah saboda haka dai sanuki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma awahumun nar kuma makoman su zai zama wuta a ranar tashin kiyama wa bi samatu adh-dhalimina kaito da wannan makoma wanda yake makoma na azzalumai babu zaluncin da yake hada Allah subhanahu wataala da wanin sa a cikin bauta wala qad sadaqakumullahu wa'ada
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
ولقد صدقكم الله وعده إذ توصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إذ توصونهم بإذنه. Allah subhanahu wa ta'ala yace alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maku ya cika. Istahsunahum bi idnihi, lokacin da kuke karkashe su da izinin Allah. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum, har lokacin da kuka sami fashal, kuka sami sabani a tsakaninku cikin lamari, wa asaytum, kuka saba min ba'di ma araku ma tuhibbun, bayan Allah subhanahu wa ta'ala nuna maku abin da kuke so. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, a cikinku akwai masu son duniya, a cikinku akwai masu son lahira. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke watan ikon ku na karkashe su da kuke yi a kansu dan ya gwada ku, dan ya maku ibtila'i. Walaqad afa ankum, amma dai da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe maku. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala mai falala ne akan mu'minai. Walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya cika maku alƙawarin sa. Alƙawari anan shine ru'yan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi na cewa ya ga yana yanka rago sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma mun sani ru'yan annabawa gaskiya ne, wato idan annabi yayi ru'ya to yana matsayin wahayi ne, wannan babu sabani, ijma'i ne a cikin wannan. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da ya ga wannan, sai dai kawai ya danganta kuma da tawili, kuma sannan annabawa su ne mafi sanin tawilin ru'ya. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan ru'yan ya fassara shi da cewa zai kashe, ko ko za su kashe daga cikin waɗannan kafiran, watan alamar nasara ne a yakin Uhud. Sai kuma aka zo wajen yakin, ana fara yaki wanda yake rike da tutan kafiran, aka ko kashe shi, wanda yake dama shine jagoran, shine mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi. To kamar yanda muka sani, muka fadi a baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su zauna a wajen wato maharba, su zauna a sama, kar su bar wannan wajen da suke, koda kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa a hadisin Al-Bara ibn Azib, hadisin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu, la tabrahu makanakum in ra'aytumuna zaharna alaihim wa la tabrahu in ra'aytumuhum zaharu alaina, kada ku bar wannan wajen koda kun ga mun yi nasara akan su, muna karkashe su, mun ci nasara akan su, ku tsaya a wannan wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da ku. Haka kuma koda kun ga su suna cin nasara akan musulmi, kada ku ce za ku kawo mu musulmi dauki, ku tsaya anan inda kuke, ku ci gaba da gadin baya, saboda kada a sami wasu su kewaye wata baya, su amfani da wannan daman na kumbar wajen su kewaye wata baya, hisab ya canza. Wanda kuma abin da ya faru kenan, Khalid ibn Walid lokacin yana cikin rundunar kafirai kafin musuluncinsa, ya kewaye wata baya, bayan sun bar wannan wajen yaƙi ya juya ya koma dai akan abin da ya faru da al'ummar musulmi. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gaya masu, walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu istahsunahum bi idnihi hatta idza fashiltum, har lokacin da kuka saba, wato an ce tahsuna shine karkashewa, amma kisa wanda yake na kare dangi, to kuna masu irin wannan kisan, kisa yayi yawa a cikin su, hatta idza fashiltum, to amma lokacin da waɗannan harba suka gangaro, wata naza'atun fil amri, kuka yi sabani, shi dama fashal watan dan uwan tanazu'un, matukan za a sami sabani tsakanin al'umma, to ku za a sami fashal. Kamar yadda muka gani a can dai, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kaga wala tanaza'u fatafshalu, kada ku yi jayayya a tsakaninku, kada ku yi sabani, ku yi rikici a tsakaninku, sai fashal ya same ku. Wasu suka ce a'a, wannan ayan sadaka walaqad sadakakumullahu wa'adahu watan wa'adin Allah subhanahu wa ta'ala ne dai kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ruwaita daga Urwatul Az-Zubayr cewa alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yi ne a baya bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumjidkum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikati musawwimin to saboda haka da wannan alƙawarin da Allah ya musu kenan sai gashi kuma an zo yaki ga abin da ya faru shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai wannan alƙawarin ya cika muku wasu malamai ma suka ce a'a ai wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu istahussunahum bi iznihi ana maganan Badr ne hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum ana maganan Uhud ne to wallahu alam duka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya cika alƙawarin da aka yi ma musulmi a Badr al-umma musulmi sun yi nasara sun dawo da ganima a Uhud al-umma musulmi sun yi an yi nasara akan su a farko a ƙarshe ya juye sun yi nasara saboda sun sami tabati kuma sun dauki darasi daga umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan abubuwan da suke biyo bayan nasara sun tattara tare da su saboda haka kowanne ne dai aka ce daidai ne wallahu alam istahsunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum anan wa asaytum yana nuna mana cewa kullum saba wa Allah subhanahu wa ta'ala zunubi a wajen musulmi shine dalilin rauni wato a ka'ida kamar yadda muka fadi a baya Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunan kauniya yana da ka'idoji na wannan duniya ka'idojin wannan duniya shine duk wanda yayi aiki da kyau zai samu sakamakon aikin sa a nan duniya wanda ya kyautata aiki ya kyautata sani ya kyautata aiki to amma shi mumini yana da ka'ida ƙari akan wannan shine abinda ake neman sa ya kyautata aiki ya iya kokarin sa idan yayi iya kokarin sa to sai ya hada da tawakkali ga Allah subhanahu wataala da imani da Allah da biyayya ga Allah to idan ya sami wannan to wadancan duk alƙawurran da Allah subhanahu wataala ya yima mu'minai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa inna jundana lahumul ghalibun da sauran duka irin wadannan alƙawurran da Allah subhanahu wataala ya yi to za su tabbata amma matukan musulmi zai shiga cikin saban Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai bar shi da wadanda ba musulmai ba sai ya zama kowa gurgurdan kokarin sa idan musulmi ya fi iya kyautata aiki na duniya sai a zahiri ya fi nasara idan wanda ba musulmi ba ya fi iya kyautata aiki na duniya sai ya fi nasara amma matukan musulmi zai kyautata aiki zai iya kokarin sa kuma ya hada da imani to alƙawarin nasaran Allah subhanahu wataala yana nan tare da shi kuma ba zai rabu da shi ba wallahu alam walaqad sadaqakumullahu wa'adahu istahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masu san duniya a cikin ku akwai masu san lahira sayyidina abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa a riwayan hadisin imamu ahmad cewa bai san cewa ma alimtu annafin ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man yuridu ad-dunya hatta nazalat hadhihi al-aya yace wallahi ban san cewa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai masu san duniya ba har sai wanda lokacin da wannan ayar ta sauka naji Allah subhanahu wa ta'ala yace cikin mu da wanda suke fita yaki suna san duniya nan wajen minkum man yuridu ad-dunya didda ya zo a cikin ma'aridin zargi ne amma ba yana nufin munafikai bane dan minkum Allah subhanahu wataala yace ku cikin ku akwai man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah saboda haka mu'minai ne illa dai saboda halin da suke ciki na rauni da kuma kasancewa basu samu wani abu a lokacin Badr ba suna fatan Allah subhanahu wataala ya awwaba musu a wannan sai ya zama zuciyarsu ya ta'allaka da wani abu na duniya to Allah subhanahu wa ta'ala yace minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya juyar da mawazin din yakin dan ya gwada ku dan ya gwada imanin ku shi ibtila'i anan Allah subhanahu wa ta'ala yana ibtila'in wanda yake so da abin da yake ki wato Allah subhanahu wa ta'ala ibtila'in Allah jarabawan Allah in kaga bawa cikin jarabawa ba alama ne na cewa wato shi Allah subhanahu wa ta'ala baya san shi ba kila ma alama ne na karin kusanci da Allah subhanahu wataala. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya'u ashaddukum bala'an thumma al-amthal fal-amthal. Annabawa su Allah subhanahu wataala ya fi ibtila'i. Dan haka babu mamaki kaga mutum makusancin Allah subhanahu wataala, amma Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin nau'o'in jarabawa. Bambancin mu'mini da wanda ba mu'mini ba shine shi mu'mini yana gane cewa jarabawa daga Allah ne sai yayi hakuri. Shi kuma wanda ba mu'mini ba yana dauka cewa ko wannan ya jingina zuwa ga abinda saboda shi bai imani da Allah ba, saboda haka zai jingina zuwa ga asbab wanda suke na zahiri wanda yake iya riska, ko wanda ko yace a wane ne ya ja mun ai wannan cutan, in wane bai zo garin nan ba da ba mu dauke shi ba, ko dalilin wane ne, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hanawa a hadisi cewa mu daina cewa dalilin wane ne cuta ya tashi daga jikinsa ya shafe mu. Allah subhanahu wataala shine mai sanyawa wanda ya so cuta, mai dauke shi ga wanda ya so. Dan haka dai bawa in ya zama ya mika lamarinsa ga Allah subhanahu wataala, ya yadda da duk ibtila'in da ya zo masa daga wajen Allah ne subhanahu wataala, sai ya zama yana da lada akan wannan ibtila'in ma da Allah subhanahu wataala yayi masa. Wallahu alam. Walaqad afa ankum, Allah subhanahu wataala ya ce kuma lalle Allah ya yafe muku. Akwai kissa shahararriya karkashin wannan wanda ta faru tsakanin Sayyidina Abdurrahman ibn Auf da Sayyidina Uthman, Allah ya kara masa yarda. Riwayoyinta da dama, daga cikin riwayoyin akwai riwayar Sayyidina Abdullahi ibn Umar, wanda amma ba ambaci wane ne ba a wannan riwayar, wanda aka ce Sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda, wani ya ce masa, ya zo ya tambayi Sayyidina Abdullahi ibn Umar ko Abdullahi ibn Abbas cewa da Allah ka bani amsa akan Uthman, shin yana cikin wanda suka yi bai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahta shajara? Yace a baya cikin wanda Allah yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara. Yace to yana cikin wadanda suka halarci Badru, wadanda Allah subhanahu wataala ya yi ma alƙawarin yarda? Yace baya cikin. Yace to yana cikin wadannan wanda suka gudun nan a wannan lokacin Uhudu din nan? Yace eh, yana cikin. Ya juya yana murna yace eh, to amma dawo, kai tambaya uku kuma an baka amsa uku, amma suna da wasu abubuwa karkashin su. Na farko dai Badru, na'am bai halarci Badru ba, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ganiman Badru haddashi, saboda ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna Ruqayya da take karkashin sa a lokacin yake jinyanta, yasa bai sami tafiya Badru ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a kaman ɗaya daga cikin wanda suka halarci Badru. Wannan kenan. Yace a shajara kuma baya cikin wanda suke bai'a, amma bai'a ai saboda shi ma akai, saboda yana can a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wajen mutanen Makka domin ya mufawada da su, ya sulhu da su. Jin labari kamar yanda ya zo a wata riwaya na cewa sun rike shi ko sun shiga cutar da shi radiyallahu anhu, shine dalilin da yasa akai ma dauki bai'a din na mu'mini a wannan lokacin. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka, duk da haka kuma ba haka ba, ya dauki daya hannunsa, ya sa a hannun hannunsa, yace wannan kuma hannun Uthman ne. Sayyidina Uthman yace kuma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi min hannuna. Na uku kuma shine wannan, babu shakka eh da gaske yana cikin wanda suka juya, yana cikin wanda suka tsorata. To amma kuma ai ga yanan Allah subhanahu wataala ya ce yayi faɗi a alqur'ani cewa ya yafe musu. Wala qasadakumullahu wa'adahu istahsunuhum bi'izni hatta idza fashiltum mutanaza'atun fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbuna minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da yafewan shi gare su. Saboda haka dai wannan dukkan sahabbai yarda duniya wajen Allah subhanahu wataala, dukkan sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah yana mai yarda da su, yarda duniya, balle irin su Sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alƙawarin aljanna, amuruhu yadkhul wa bashirhu bil jannati ala balwa tusibuhu, Allah ya kara masa yarda gaba daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamu bar abin da ya rage na lokaci dan tambayoyi. kuma ina roƙon a bude tambayoyi ga duk mai bukata akwai wurin da zai iya nuna hannunsa idan an gani sai a bashi dama yayi tambaya kai tsaye ba sai waɗanda suke aikowa a rubuce kadai za a karanta ba za mu iya karanta guda ɗaya ko biyu cikin wanda aka aiko a rubuce sai kuma a bude wa mutane wanda duk ya buda daga hannu ya nuna yana son tambaya shi ma a bashi dama na'am na'am
tambaya ta gaba ita ce wannan aka ce wani bawan Allah ne ya kasance mutumin kirki ne mutane sun shaida masa mu ma duka mun shaida masa amma sai ya shiga cikin wani mummunan hali ya fara shiga lamarin zina kuma duk san da yayi yana dawowa gida yayi ta nadama yayi ta kuka yayi ta shiga cikin yanayi bayan kwana biyu kuma sai ya sake fadawa wannan abin yana cikin damuwa matsananci shine muke neman masa ko akwai addu'a da za a iya bashi da zai iya tsira daga wannan
to addu'a ya yawaita istighfari kuma wannan damuwan da yake ciki alama ne na imani Allah subhanahu wataala ya tsirar da shi ya kiyaye shi daga wannan jaraban Allah subhanahu wataala ya kare wannan ya ci gaba da yawaita istighfari ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala mai gafara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zo mai irin wannan alfashin to Allah subhanahu wataala ya rufa mashi asiri bai bayyana shi ba to shi kada ya tallata kansa kila ya tuba Allah subhanahu wataala ya gafarta masa
na mulana wannan shi kuma tambayar sa shine yace yana yin sana'a ne yana ansan kayan sayarwa daga wajen wani bawan Allah wanda ba musulmi bane in ya sayar sai ya bashi kudin sa to sai hakan na faruwa ko da yaushe babu matsala sai aka sami gobara a kasuwar su sai duk abin da ya samu yake da shi a shagon ya kone mene hukuncin wannan dukiyar da ya ansa na wannan mutumin wanda ba musulmi ba
ta danganta da mu'amalan da suka gina karban wannan dukiyar akai idan tun farko sun gina ne akan kaman sharaka ne cewan wannan zai yi kaman kiraba kenan wannan zai yi bada dukiya wannan zai yi amfani da jikinsa kaman inda ka sani matukan ba da ganganci bane wannan wutan yazo ya kama wannan dukiyar to babu wani abu akan sa ba zai biya ba amma idan ya karba ne a matsayin ya saya bai biya kudin ba an yi ciniki da shi amma akan zai biya ana bin sa bashi amma ya sara ne ya saya ne to anan ya riga ya zama nashi idan wani abu ya faru da shi bayan ya riga ya shiga hannunsa yana shagon sa to shi zai ba wani abu kuma anan dole zai biya mai kaya kudin sa wallahi alam
na'am mulana wannan shi kuma yana tambaya shin akwai wani hadisi ne ingantacce har ana cewa a sahihul bukhari ne wanda yake cewa annoba baya shiga garin makka da madina yanzu kuma gashi ya shiga wannan coronavirus ya shiga cikin garin yaya za a nasabta wannan hadisin
wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shakka ya ce at-ta'un ba zai shiga makka da madina ba ya tasirin makka da madina daga ta'un ingantaccen hadisi ne amma maganar anan wajen shine at-ta'un daya ne daga cikin nau'o'in annoba shi kalman at-ta'un ana amfani da shi da ma'anan alwaba ana amfani da shi da ma'anan kowane ciwo wanda wasu ke dauka daga cikin wasu amma a ainihi at-ta'un a istilahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istilahin shari'a wannan nau'in annoba ne wanda yake fito da kuraje a jikin mutum da ruwa cikin karamin lokaci sai su rika ruwa suna farfashewa kwana ɗaya biyu mutum ya mutu wannan nau'in cutar da ya shahara a garin Madina manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi addu'a ya dauke wa Allah ya dauke wa garin Makka da Madina wannan annoba nau'in cutan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma nau'o'in annoba su ala dan haka wannan daya ne kadai daga cikin nau'o'in annoba wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bammana wa Makka da Madina amma ba yana nufin kowanne nau'i daga cikin sauran nau'o'in annoba ba za su shiga Makka da Madina ba ina ganin akala tambayoyi na karantawa idan akwai masu tambaya kuma sai a ba su dama daga sauran masu saurara dan mutane suna complain cewa ba su samun dama inda sauran masu saurara sai a ba su dama tambaya ɗaya biyu
na'am akwai Zainul Abidin Farhama sai ya shirya
assalamu alaikum
wa
alaikum assalam
Na'am shehu tambaya ta shine akan ayoyin Qur'ani da suka zo suke cewa wala tankifu ma nakaha aba'ukum minan nisaa illa ma qad salaf da kuma ta karshe ta gabanta ita ma hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti zuwa dai ƙarshe shi ma aka ce illa ma qad salaf. To shi wannan wanda ya zamanto salaf din nan wanda ya wuce, in abun ya zo ya same su, za su saki matayen nasu ne ko dai a za su zauna da su akan ai an yafe musu a ƙarshen ayar. Wannan shi ita ce tambaya ta shehu. Nagode.
Ya magashi na dawo. To wannan dai ayar, ayoyin suna maganan abubuwan da Allah subhanahu wataala, ba matan da Allah subhanahu wataala ya haramta mutum ne, kuma kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma rada'a yana haramta abin da nasaba yake haramtawa. Duka waɗannan dai sun haramta ga mutum auren su. Wallahu alam, da yake tambayan bai riga ya kammala ba, network ya dauke. Na'am.
Alkali bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maulana, muna muku godiya, Allah ya saka muku da alkhairi. Tambaya ta Abu Guja Maulana ita ce, wai kamar yaro wanda yake mukallafi haka ya balaga, ya balaga kenan, yani kamar a ce misali wani dan shekara 15 ko 16 amma ya shiga munzali na zama mukallaf, to kuma sai ya sha azumi da gangan, ko kuma ya karya azumi, za a ce dai ba ma ya sha ba, ya karya azumi. To lalle wannan ramuwar san ita tunda dai balaga ta hau kansa, alƙalami ya hau kansa, sai ya rama azumi 60 din nan, ko kuma akwai wani sassauci na ciyarwa ko wani abu makamancin haka? Jazakumullahu khairan.
Ta akramakumullah. Wannan ramuwan azumi ya hau kansa, to amma ya danganta da wannan yaron da tarbiyyansa. Idan ya zama wato an tabbatar da cewan iyayensa gaskiya ka'ida, dai zai rama azumi kuma babu laifi, zai iya ciyar da miskini 60, koko zai iya enta bawa inda akwai bawa din. To amma dai shi har yanzu ya kamata a galla zaman iyayensa, domin kila akwai matsala da cikin tarbiyyar iyayensa. Don haka ba laifi a ce a tilasta masa ciyarwan, sai ya zama iyayensa za su ciyar maimakon sa kenan, tunda dai yana cikin ƙarƙashin kulansu har a wannan lokacin. Wallahu a'lam.
Na'am. Sai na gaba, Abdul Malik Abdullahi Ahmed.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Akramakumullah. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Tambaya na ita ce, wai shin hukuncin ganin wata ƙasa yana iya shafan wata ƙasa? Mun gode, Allah ya saka da alkhairi.
To idan ya zama ya danganta, ka'ida ce ta maqale na ahilla, idan ya zama suna kan layi ɗaya na ganin wata, wato ƙasashen suna da kusanci da juna, babu shakka akwai hadisin Ibn Abbas da aka ga wata a Sham, yace ba za su dauki azumi a Makka ba da wannan ganin watan na su Muawiyah ibn Abi Sufyan a Sham. Amma wannan saboda maqali ne na ahilla da suka bambanta, watan tsakanin Sham da Makka a lokacin maqali na ahillan su akwai bambanci, dan haka ba za su ga wata a lokaci daya yanayi daya ba. Amma idan ya zama maqali din daidai ne, to ya wajaba a dauki wata tare da juna. Amma ka'ida ba a ginuwa da ganin watan wani waje wanda matsayin su daban da wajen da yake shi ma matsayin sa daban da wancan. Wallahu alam.
Na'am. Sai Abubakar Aminu Cibado. Na'am, mala Abubakar Aminu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Prof, Allah ya saka da alheri.
Amin ya rabbi.
Shin ya ake niyyar azumin watan Ramadan, kuma yaushe ya tabbata a yi niyyar azumin watan Ramadan? Assalamu alaikum.
Ana niyyar azumin watan Ramadan a zuciya kawai, in ka kulla a zuciyanka kafin lokacin fitowar alfijir na ranar 1 ga watan Ramadan, cewa ka yi niyya a zuciyanka za ka azumci watan Ramadan, shikenan niyyanka ya yi. Dole dai kafin alfijir na ranar 1 ga wata ya zama ka yi niyya a zuciyanka za ka yi azumi. Shi niyyan ibada gaba ɗaya a cikin zuciya ne, duk da niyyan azumi a zuciya yake, banda niyyan hajji. Niyyan hajji ne kadai ake so a furta shi da lafazi, wannan kuma yana da istisna'i, yana da wannan sharaf din nashi na musamman. Amma banda shi, dukkan sauran niyoyi a cikin zuciya ake kudurta su, in kai niyya a zuciya niyyarka ta yi. Wallahu alam.
Sai Ismail Salisu.
Na.
Ismail Salisu, bismillah.
Assalamu alaikum. Allah barka da wani.
Barka dai.
To mallam da Allah tambaya ta tace anan meye hukuncin yin sallah da takalmi a masallaci?
To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a hadisi a ku saba wa Yahudawa ba su sallah cikin takalmin su da khifaf din su ya inganta, amma nan malamai sun yi maganganu da yawa a cikin wannan, saboda wani lokaci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai aka ga ya cire takalmin sa, sahabbai ma suka cire takalman su bayan idan da sallah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah me yasa naga kun cire takalmi da cire, suka ce Rasulullah mun ga ka cire ne, yace a'a ni mala'ika Jibrilu ne yazo ya fada min akwai najasa a takalmi na, shi yasa na cire. To saboda kaga anan didda misali akwai wancan hadisin na Ummu Sulaim yutahiruhu ma ba'dahu inni imra'atun utilu dhayli wa amshi fil makani al qadir, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata yutahiruhu ma ba'dahu, to anan ba za a dauki wannan hukuncin ba, saboda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da najasa a takalmin, didda kuma ya taka wajen da ba najasa bayan taka inda ke da najasa din. Dan haka malamai suka ce to tunda kai ba ka da mala'ikan da zai fada maka takalminka da najasa ko babu, to mafi kyau ka tabbatar ka cire takalminka kafin ka shigo masallaci, fatar da najasan shi cewa yana cikin tsafta, kuma masallaci babu kafir. Zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallatai babu dardumai, amma yanzu an sa dardumai a masallaci, in mutum ya taka da takalmi zai kazantar da su, dalilin haka aka ce ba za a yi ba, amma in ya zama a ƙasa ne zaka yi sallan nan babu darduma, kuma ka tabbatar da ba najasa a takalminka, to babu laifi kai sallah da takalminka, wallahu alam. Zana ganin za mu hakura haka nan da waɗannan tambayoyin karfe shi da tsayi. Sallu ala nabiyyil karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.